Air Task Force Operation Lafayette Dole conducted the airstrikes yesterday.
Kakakin headquarter rundunar sojojin saman Najeriya kenan. Air Commander Ibi Kulle Daramola ke karin bayani kan wani mummunan hari da jiragen yakin sojin saman Najeriya suka kai inda suka karkashe mayakan Boko Haram masu yawan gaske a arewacin jihar Borno. Yace biyo bayan bayanan sirri da muka samu cewar ƴan Boko Haram sun kwaso wasu mayakan su daga zirin yankin tafkin Chadi inda suke kaura zuwa arewacin jihar Borno a wuraren ƙauyen Talala a jigin Dabuk. Mun ƙara tura wasu kuraman jiragen leƙen asiri inda suka tantance kuma suka tabbatar da yawan mayakan wanda suka gidaje irin na bacha haka karkashin duhuwar bishiyoyi dake wannan yanki na Talala. Nan take kuma jiragen yakin mu dake karkashin rundunar Operation Lafiya Dole samfurin Alpha Jet ka tunkari wannan wuri inda suka bude musu wuta mai yawan gaske, suka rugurguza wannan sansani kana aka kashe da dama daga cikin ɗan Boko Haram din. A cewar Air Commander Baba Gamawa mai ritaya, da irin wannan farmaki lalle za a kau da 'yan ta'addan sannu a hankali.
A yau in ka duba duk duniya yaki ya koma ta sama, ana maganan air power. Kuma abinda kullum muke faɗi shine abinda wannan dakari na sama suke yi saboda training da suka samu, za a ci gaba da samun nasara. Wannan abubuwa shure-shure ne baya hana mutuwa, insha Allah za a zo a ƙarshen wannan abubuwa. Saboda haka wannan abubuwa haka za mu ci gaba da yi, ana samun nasara, ana tattace su.
Masanin tsaro Aliko Yar Rashid Harun, wanda ya ba wa sojojin saman Najeriya, ya nemi da su ƙara mai da hankali sosai wurin ci gaba da ƙara tattara bayanan sirri.
Intelligence da ake samu ya kamata a faɗi ƙarshe, saboda akwai abin da ya shi da ɗauka a ƙasa, amma kuma akwai abin da ake kira human intelligence. Ya kamata a samu ana collaboration, saboda in ka duba duk wani yakin da ta'adda da yake faruwa a duk duniya gabaki ɗaya, alabashi Syria ne, alabashi Iraki ko kuma Yemen da sauransu, a Air Force su suke taka rawa a irin wannan yakin. Saboda haka Najeriya Air Force gaskiya suna babban nasara akan wayannan 'yan ta'adda na Boko Haram.
Air Commander Daramola ya ce sojojin saman Najeriya za su ci gaba da aiki tare kafada da kafada da takwarorinsu sojojin ƙasa har sai sun kammala ganin bayan burbushin mayakan na Boko Haram da suka rage. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.